Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 18 ga watan Maris din shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Mahmud, makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT. Sannan kasar Australia ta kakaba ta kokuma ma wasu gaggagan attajiran Rasha biyu yau dinnan Juma'a.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai wani hari a garin Okigwe dake jihar Imo, inda wasu rahotanni ke cewa mutane da dama sun mutu, ko da yake ƴan sanda sun ce rayuka biyu ne suka salwanta.
Akwai matakai da muke ɗauka daban-daban wanda muke kawo ƙarshen wannan cikinauni da ya addabi jihar Imo. Matsalar kawai da ake samu shi ne akwai wasu wurare wanda yake wa'annan ƴan bindiga sun kokkora mana police station, kuma babu ainihin mutanen tsaro a wannan wuri.
To a can jihar Taraba ma wani hari wasu ɗan fashin daji suka kai a garin Gasol da ke jihar.
Gari tana cikin fargaba. Yanzu hakan nan ma mutanen mu suna ta fita zuwa wasu garuruwa. Sun ayyana waɗannan garuruwan kamar Gasol, Sendirde, Wurojam, Badija za su iya shigo waɗannan garuruwa su kai masu farmaki.
Muna tafa da shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurari da labarai. Makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Nan take dai babu rahoto kan waɗanda abin ya rutsa da su. To sai dai filin jirgin saman ba shi aka auna ba, a cewar magajin garin Lviv Andriy Sanovki, inji kafar labarai ta Reuters. Da yaƙi ya turniki ya kuma yi gajimare a kewayen filin jirgin saman. A halin da ake ciki kuma a Mariupol, waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun fara fitowa daga wani babban ginin wasan kwaikwayo da Rasha ta auna a harin makami mai linzami ranar Laraba. An yi imanin cewa ɗaruruwan mutane waɗanda suka haɗa da yara na fakewa a babban ginin wasan kwaikwayon. Hotunan da tauraron ɗan adam na kamfanin Mazar Space ya ɗauka na nuna an rubuta kalmar yara da harshen Rashanci a wajen ginin aƙalla tun ranar Litini. Har yanzu dai ba a san yawan waɗanda suka tsira da ransu ba a harin. Shugaban Amurka Joe Biden ya shirya wata tattaunawa ta wayar tarho wadda ba a saba yinta ba da shugaban China Xi Jinping a yau dinnan Juma'a, wadda muhimmiyar tattaunawa ce a yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ke roƙon ƙasashen duniya da su taimaka masa wajen yaƙi da mamayar da Rasha ke yi ma ƙasarsa da ta fara tun makonni uku da suka gabata. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT bayan binciken yadda kafar ke bayar da labaran yakin da ake yi a Ukraine. Hukumar tantancewar mai suna Ofcon ta faɗi a wata takardar bayani cewa bata ɗauki RT a Nova TV University a matsayin atabakinta wadda ta dace, kuma ta cancanci mallakar lasisin yada labarai a Burtaniya ba. Yau Juma'a, hukumar ta Ofcon ta ce wannan hukuncin da aka yanke ya biyo bayan kaddamar da jerin bincike 29 kan sahihancin irin labaran da kafar labarai ta RT ke yadawa da kuma irin tattaunawar da ake yi a kafar labaran game da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Hukumar tantancewar ta ce mun yanke shawarar cewa ba za mu iya gamsuwa da cewa RT na iya zama kafar labarai ta kirki ba a irin halin da ake ciki. Saboda haka, hukumar Afcon ta soke lasisin yada labarai na RT ba tare da ɓata lokaci ba. Kasar Australia ta kakaba ta kunkuma ga wasu gaggagan attajiran Rasha biyu yau Juma'a, waɗanda ke harkar ma'adanai, kuma ɗaya daga cikinsu ke da hannun jari a kamfanin tace ma'adanai na Gladstone Rio Tinto. Ministar harkokin wajen Australia Mary Spain ta ce Australia na aiki tare da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa wajen daɗa takura gaggagaggan attajirin Rasha masu alaƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin da takunkuma saboda mamayar Ukraine. Yanzu ƙasar Australia ta ƙara attajirai biyu masu harkokin kasuwanci a Australia, wato da Oleg Deripaska da Victor Viselbach, a cewar Pen a wata takardar bayani.
To, an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya, amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotanninmu. A Najeriya, wasu ‘yan bindiga a garin Okigwe da ke jihar Imo a kudu maso gabashin ƙasar sun buɗe wuta tare da kashe mutane da dama, yayin da wasu kuma suka jikkata. Rundunar ‘yan sandan jihar ta Imo ta tabbatar da aukuwar harin, amma ta ce rayuka biyu ne suka salwanta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin a yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Bayanai dai daga garin Okigwe na jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun buɗe wuta kan wasu mutane da dama a garin na Okigwe, inda rayuka da dama suka salwanta, kama daga na al'ummar Ibo da kuma Hausawa da ke gudanar da harkokin su na yau da kullum. Gama abinda wani ganau ke cewa,
"My name is Martin. I think it is very unfortunate. Killing people for no reason is, and I think it is high time for the people should also see how they can start defending themselves."
Yana cewa ne sunana Mark, kuma abinda ya faru na kashe mutane babu gaira babu dalili, wannan abin takaici ne, kuma lokaci yayi da jama'a za su kare kansu domin jami'an tsaro ba sa iya kare mu, don haka dole mu dauki mataki domin tsira da rayukanmu." Bayan hasarar dimbin rayuka na al'ummomin Hausawa, yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu na ci gaba da bayyana alhinin su.
"Bako Muhammad, yan bindiga da haka kawai mutane suka samu sai su bude musu wuta kawai. Daga lokacin na haɗa kaya na gudo sai aka ce ai dan wani karba. Mu kuma mun yi kwana cikin jini, mun na kokarin mu dauko shi a tsara harbi aka watsa mu. Sai muka dauko mun je kofa asibiti mun buga musu gate sun gibo da sai bakar kan aiki kwanan sai kare."
To, sai dai kuma sarkin Hausawan garin na Okigwe ya ce 'yan bindigan hare-hare guda biyu suka kai ana neman wasu ruwa a jallo, kuma suna cikin fargaba. Ya ce,
"Sunana jiya sarkin Hausawan Okigwe Malam Ma'azu Muhammad. A kamar yanzu dai a can dai ga magagagwa ina ka tauka, amma daidai mu ba mu ji duriyarsu ba ne. Kamar yanzu mu mutum biyar muke nema a nan zamu. Su ma abin da suke nema su ma a ɓangaren sai ya murai kamar mutum biyar."
Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da faruwar lamarin, inda ta ce rayuka biyu ne suka halaka, yayin da kuma wasu da dama suka jikkata. Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce harin da aka kai ya shafi jami'anta da ke binciken ababen hawa. Rabi'u Husaini shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo.
"To, kamar abin da ya faru shi ne, wato kwatsam kawai shi ne waɗannan 'yan bindiga suka zo suka buɗe musu wuta kuma suka saka nakiya a cikin motar, to har suka kashe mutum biyu ma a cikin mota. To, daga nan kuma motar waɗannan Hausawa motar ta lalace, to sun tsaya gyara. To, akan gyaran da suka tsaya su yi shi ne waɗannan kuma still 'yan bindiga daɗi kenan suka zo suka bar musu har suka kashe wasu Hausawa a ciki. Akwai matakai da muke ɗauka daban-daban wanda muke kawo ƙarshen wannan fikinomi suka iya addabi jihar Imo. Matsalar kawai da ake samu shi ne akwai wasu wurare wanda yake waɗannan 'yan bindiga sun gogona mana police stations, kuma babu ainihin mutanen tsaro a wannan wuri."
Lamid Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To, Mahmud, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis ta tsawaitawa da kuma inganta rawar da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ɗauki ke takawa a Afghanistan, UNAMA a taƙaice,
zuwa wata shekarar yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin jin ƙai masu tsanani. Matakin zai tabbatar cewa UNAMA na da mashahurin aiki kuma ƙwaƙwara don bayar da ƙarfin gwiwa wajen tattaunawar ɓangarorin siyasa da kuma sa ido kan batutuwan 'yancin ɗan adam da bayar da rahoto a kai da kuma ci gaba da bayar da taimakon jin ƙai da abubuwan buƙata masu sauƙi. Sannan da tuntuɓar dukkan ɓangarori a Afghanistan ciki har da Taliban wajen aiwatar da dukkan waɗannan abubuwa, a cewar jakagiyar Norway Mona Juul, wadda tawagarta ta haɗa daftarin wannan ƙudurin. Ƙudurin wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 14 da kuma guda ta ƙauracewa daga Rasha, ya tanaji cewa 'yancin ɗan adam musamman ma na mata, 'yan mata da kuma tsiraru ya samu fifiko. Masu nazarin al'amura na cewa ganawar da aka shirya yi tsakanin Firaministan Cambodia Hun Sen da takwaran aikinsa na Japan Fumio Kishida a ƙarshen wannan makon wani ƙoƙari ne da Sin Fen ke yi na samo sabbin hanyoyin samun kuɗin tafi da al'amura da kyautata dangantaka da yammacin duniya, yayin da Chinawa ke rage yawan hada-hadar da suke yi a ƙasar. Kuma matsalar tattalin arziki da COVID-19 ta haddasa ta fara yin tasiri. Ƙasar ta Cambodia na fuskantar barazanar tsunduma cikin matsalar bashi saboda basukan ayyukan ci gaba da China ta bata, a cewar Carl Schuster, wani farfesa a Jami'ar Hawaii Pacific, wanda ya ƙara da cewa bashin na tilasta Hun Sen sake nazarin dangantakarsa da yammacin duniya, kuma Japan ce ke shiga tsakani. Japan ta fara jaddada matsayinta, a cewarsa, ya ƙara da cewa ana ƙara karkata ga Japan saboda halin China. A ƙarshe, yayin da masu kamuwa da COVID-19 da waɗanda cutar ke kashewa ke daɗa yawa a wasu ƙasashen da suka sassauta matakan daƙile yaɗuwar cutar, Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya fitar da takardar tunatarwa kan darasin da cutar ta koya wa duniya zuwa yanzu. Da yake jawabi jiya Alhamis a babban taron batutuwan kiwon lafiya a ƙasar Thailand, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce annobar ta COVID-19 na matuƙar tunatar da duniya cewa kare lafiya mashuhurin al'amari ne, kuma 'yancin ɗan adam ba na waya ce ba. Ba na waya ba ce, amma tamkar jari ne wanda ba kawai ci gaba ne ke kawo shi ba, kuma shi ne ginshiƙin ci gaba ta fuskar zamantakewa, tattalin arziki, siyasa da kuma tsaro.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, wasu 'yan bashin daji ne suka farwa yankin karamar hukumar Gasol da ke jihar, lamarin da yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da salwantar da dukiyoyi. Daga Jalingo ga rahoton da Lado Salis M. Garba ya aiko mana.
Matsalar rashin tsaron da yadda Najeriya ke fama da ita, irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma hare-hare babu gaira babu dalili, wadda al'amarin ke ciwa al'umma 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya. Koda a baya-bayan nan ma al'amarin da ya faru a jihar Taraban, ɗaya daga cikin jihohin da ke arewacin Najeriya a yankin Karal da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban, al'amarin da ya janyo rasa rai 6 ya kuwa jikkata wasu da dama, 'yan bindigan kuwa suka ƙona wani yankin, suka sake ba da tabbacin cewar za su dawo ba tare da jimawa ba, domin su matashi al'umma mazauna ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban. Wani matashi haifafen wannan ƙauyen, wanda lamarin ya auku a idansa, ya shaida mana yadda lamarin ya faru tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba.
Sha biyu na dare sai an bindigan daji a farmaki cikin garinmu, sun kashe mutane nan sun ɗauki waɗansu mutane, dai har yanzu gari tana cikin fargaba. Yanzu hakan nan ma mutanenmu suna ta fita zuwa wasu garuruwa, sun ayyana waɗannan garuruwan kamar gasol sendirde wuro jam badija za su iya shigo wayannan garuruwa su kai masu farmaki.
Malam Zakari Adamu masanci ne mai sana'ar kamun kifi a wannan yankin, shi ma ya shaida mana yadda yan bindigan suka addabe su a wannan yankin.
Suka shiga cikin kilman suka kore mu muka dawo kambari. Haka ne mutanen kambarin su ma suna gudu kashin zarafin mutane, suna lalata ɗayan matanmu, suna lalata matan mutane, kuma haigin kuma suna kashe mutane, su fone gidajen mutane, su kwashi dukiyar mutane.
Al'umma mazauna yankin karamar hukumar Gosol da ke jihar Taraban suka yi ta korafi tare da kiraye-kiraye ga mahukunta, yayin da kowa ya fara amsa min da sunansa.
Laji Lawal, yan bindigan nan da ake magana su ne suke koran mu daga jeji. Yan ta'adda za su yi ta kama mu, suna kai mu jeji, muna sai da dabbobin muna biyan su. Idan muka kai report gwamnati ba ta daukan mataki, sai sun gama abin da suke yi, sannan daga baya hukuma ta kama mu, ta kama ci mana dukiyoyi waɗanda babu gaira.
Na Alhaji Sani Usman, kuna kuka akan gwamnatin jihar Taraba ta dibi halayen da Fulani suka shiga. Kowa na gudu a halin da ake ciki saboda yan bindiga waɗanda ba a san daga inda suke fitowa ba, su an addabi duniya ma.
Akan ta sanya na tuntubi Arro Kiri da ke zama shugaban sallubawar karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, wanda ya ce
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda yanzu muna gaba kura ba sai aki, masu gaskiya gudu, marasa gaskiya ma gudu, ba wurin kiyo, ba burtuli, Fulani sun zama tanka kamar ba 'yan Najeriya bane, kuma muna neman taimakon Allah.
DSP Usman Abdullahi, wanda ke zama kakake rundunar 'yan sandan jihar Taraban, shi kuwa ce wayi kawo yanzu sun shirya runduna na haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar.
Akwai haɗin gwiwa tsakanin sojoji da 'yan sanda da 'yan banga da kuma harba, su ke shiga jejin nan domin su dakile wa'annan don aikata wannan ta'addanci. Ana nan ana fafatawa nan ba da za mu ga bayan sun Allah yadda.
Wannan matsalar rashin tsaron dai ya rede yana cinwa al'umman jihar Taraba tuwa a ƙwarya. Lado Salisu M Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To daga batun matsalar tsaro bari mu koma kan na samar da ayyukan yi a Najeriya. Inda gwamnatin kasar ta kaddamar da shirin baiwa matasa 5,000 horo kan sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Karkashin hukumar nan ta kula da tashoshin samar da wutar lantarki a Najeriya, wato Hyperdeck. Hukumar dai za ta horar da matasa ne da suka kammala karatunsu na boko amma kuma ba su samu aikin yi ba, a wani mataki na kawar da hankulansu daga fadawa kangin miyagun ayyuka. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin baiwa matasa 5,000 horo akan sana'o'in hannu domin dogaro da kai a kasar. Shirin da ke karkashin hukumar kula da tashoshin samar da lantarki a Najeriya, wato Hyperdeck, zai horar da matasan da suka kammala karatunsu na boko ne amma kuma ba su da aikin yi. Da hakan zai taimaka wajen rage aikata miyagun ayyuka ga ƙasa, da yake kaddamar da shirin Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha, wanda ministan matasa da wasanni a Najeriya Mr. Sunday Dare ya wakilta, ya ce matasan su ne ƙashin bayan ci gaban ƙasa, a saboda haka dole ne a ba su muhimmanci.
We have no choice than to invest in them now so that the future of our great country can be guaranteed.
Yace ba mu da wani zabin da ya wuce mu karfafa su domin samun ingantacciyar kasa abin dogaro nan gaba. Mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Keso, wanda ya wakilci gwamnatin Niger a taron, yace matakin zai rage dogaro kacokal ga ayyukan gwamnati,
saboda ana gane cewa yawanci aiki wanda ya kamata a samu na gwamnati babu, amma an koya musu sana'a yanda za su yi a samu naira ɗaya zai zama naira biyu.
Babban manajan hukumar ta Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa ya yi ƙarin haske akan manufarsu ta horar da waɗannan matasa.
Shiri ne da zai tanadar ma matasa wuraren da za su koyi sana'an da suka zabi suna so su yi, kuma wata duka za a rinka ba su abin samu aljihunsu domin su samu na abinci da na kudin mota na zuwa wurin wannan training din. In sun kara wannan koyo wata uku ko wata shida za a taimake su da kayan da za su yi sana'an da suka koyi da shi. To shine shiri din, mun samu yara 5,000 da za a fara da su kuma in sun kare sai kuma koma doko wasu 2500 insha Allah.
Wasu daga cikin matasan da za a baiwa wannan horo da suka fito daga jihohin Niger, Kogi, Kwara, Benue, Plateau da kuma jihar Kebbi sun nuna farin cikin su.
Sunana Maryam Daibu dan Galadima daga Kebbi State ya wuri. Wallahi na ji dadi matuka. Dan ina zaune aka ce mu taho mu yi wanga program kuma na ga program in yayi sosai gaskiya.
Ke me za ku ya miki?
Za ku ya min snacks ne, computer da dinki. Da make up duka.
Sunana Talk Abigail David from Rium Local Government in Plateau State Jos. Ina da godiya da kuma farin ciki domin wannan program.
Sunana Comrade Abdullahi Madani daga Kogi State. Program da muka zo wa na iPadek na taimakon matasan Nigeria. Ina daga cikin abin da ya samu farin ciki.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Matsalar ƙarancin ma'aikata da ake fuskanta a Amurka saboda annobar COVID-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka. Kodayake ƙwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwuwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel a nan Amurka ta sa a latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance. Hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai saƙo zuwa ɗakunan kwastomomi. Misali a otel ɗin Radisson da ke garin Sunnyvale a jihar California. Alex Martinez shi ne manajan otel ɗin. Ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan, saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama. To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin.
When you get a delivery from a robot, you are not bothering a person.
Yace idan ka aiki mutum-mutumi ba zai damu kowa ba, kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri, misali cikin minti 5-6, ba sa kuma neman customer ya ba su ladan aika ko tukwici. Sannan a matsayinka na customer, idan zaka fita karban sakon a hannun mutum-mutumin, ba sai ka ce bari in tashi in shirya ba, babu wanda zaka dama.
You don't have to get dressed for them. You're not bothering anybody.
To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin, akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta.
You have to get the elevator company to come out and modify the building.
Yace dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urar su. Idan har ana so mutum-mutumin ya ji dadin aiki, hakan kuma na buƙatar makudan kudade da lokaci. Saboda haka abinda muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin saboda ya samu damar danna maballin buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballin da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya. Kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi, za a sanar da kwastoman sai ya fito ya karɓi saƙon. Stephen har ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin.
When you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there.
Yace shi mutum-mutumi baya tashi aiki ci ya tafi gida. Ko da yaushe yana nan. Ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako. Ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka, ma'aikata na matuƙar son sa. Dan yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gaban su.
You know, the staff loves it because they're able to focus on the job they're supposed to be doing.
Tuwari layo a jihar ta California, ba aikin otal kawai na urar ta robot ke yi ba. Hasantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai dai duk da haka, masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. Hasali ma abin da suke shi ne suna sauƙaƙawa mutane rayuwa da kare su daga faɗawa cikin wani mawuyacin hali. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To bari mu fara da sakon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce matakin da kasar Mali ta dauka na toshe kafofin yada labarai mallakar kasar Faransa na France 24 da Arafai sakamakon zargin da kafofin yada labaran ke yi wa gwamnatin mulkin sojin kasar na take haƙƙin bil'adama yayi daidai domin mai daki shi ya san inda yake masa yoyo. Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Taron ministocin ruwa na kasashen yankin tafkin Chadi da ya gudana a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. Allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa akan abin da suka tattauna. Wannan sakon ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Sai kuma sakon Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Waɗanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Haƙiƙa ya kamata gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da tsadarsa. Mijin tana so a gudanar da aikin noman rani yadda ya kamata domin magance matsalar yunwa da ake fuskanta a ƙasarmu. Sai saƙon Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima da ɗan Asabe Mai Fata da Sani Ashafura da Malam Umaru Kamba Yawuri. Waɗanda suka ce muryar Amurka tashar 'yanci, tashar da ba ta ƙyamar kowa. A yau muna yabo da jinjina zuwa ga hukumar hana cin hanci da rashawa EFCC a ƙarƙashin jagorancin Malam Abdulrashid Bawa kan namijin ƙoƙarin da jami'an hukumar suka yi na damƙe tsohon gwamnan jihar Anambra jin kaɗan da miƙa ragamar mulkin jihar ga sabon gwamnan jihar Farfesa Charles Solido. Muna kira ga jami'an hukumar da su ƙara saka tsoron Allah a cikin aikin gyaran ƙasar nan da kuke ci gaba da yi ta hanyar kama dukkan wani ko wata da ake zargin sa da haɗi kuɗaɗen talakawan ƙasar nan. To kafin mu ƙarƙare shirin ga Ibrahim ya dawo da labarai a taƙaice. Mahmud, makamai masu linzami da Rasha Cecilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin ƙasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT. Sannan ƙasar Australia ta ƙaƙaba takunkuma ma wasu gaggagan attajiran Rasha biyu yau dinnan Juma'a. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Sai dai kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi. Amma yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.